ilimi garkon dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulmin ku
masu raro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan adam shirin kuma dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin namu na yau za ku ji karashin hirar da wakiliyar mu a Abuja Madina Dauda ta yi da dan majalisar da TJ Aliyu Sabi Abdullahi game da kokarin da majalisa da kuma gwamnatin Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya duk kuwa da kokan da malaman manyan makarantun kasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kuɗaɗe na tafiyar da irin waɗannan makarantu na gaba da sakandare abinda kuma yasa darajar ilimi ya tabarbare a ƙasar tare kuma da jefa malaman cikin wani yajin aiki na gama gari kuwa wannan makon gwamnatin Najeriya a ta bakin ministan yaɗa labaran ƙasar Lai Muhammad ta amince da ba da lasisin kafa wasu jami'o'i masu zaman kansu guda 12 a sassa daban-daban na kasar matakin da yasa wasu masana harkokin ilimi ke ganin mataki ne na mai da ilimin jami'a a kasar karkashin yan kasuwa abinda kuma zai yi wuya a yan talakawa su samu zarafin shiga irin waɗannan makarantu ga dai Madina Dauda da bakon namu Sanata Aliyu Sabi Abdullahi daga jihar Niger
to gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu teacher ai babu makaranta rashin kwararrun teachers kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba da in kaje tamkar suka ci mu an ruhi akwai wuraren da ma zaka ji yaran zasu ce su sun daina zuwa saboda teacher shi ma bai san komai ba to gaskiya duk waɗannan abubuwan sai na duba na ga bai yiwa mu samu ci gaba dole sai mu mai da hankali akan maganar ticoci ko karkashin icce teacher zai koya ma dalibi in dai teacher ya kware ya san abin da yake yi dalibi zai gane amma ka dauke shi ka sa cikin office mai AC da komai bai sani ba ne to shi yasa kuma ni na ga kai gaskiya idan Allah zai ba mu nasara a wannan lokacin da nake tunanin ga kenan mu samu wannan jami'a kaga ilimi ya zo kusa a wannan yankin kuma ticoci za su samu sauki saboda wasu tahiyar da za su yi bai wuce tahiyar minti 30 ba awa daya maximum awa biyu ka tafi makaranta kaga sauki ya zo kuma na imani in Allah ya yarda wannan zai amfana da wannan yanki da ita Niger sai gaba daya har da Najeriya gaba daya
sai dai kuma wasu kwararru suna sukan ƙarin jami'o'in nan saboda suna ganin a yanzu ma yaya gwamnati ke fama da rike waɗanda suke da su ina ga an ƙara wasu sababbi me zaka ce
to ai wannan ba za mu ce sabo fil haka bane saboda ai dama akwai college a wurin kuma college din su ma sukan hada hannu da su Ilori da su Zaria suna sandwich to yanzu ga sun koma jami'a kaga shikenan abinda suke da wasu sai sun dawo su ma an ba su karfin yi to ai sauki ya zo kuma amfani shine suna da watan inda aka yi jami'an ba hilin da ba su da shi 500 hectares ne suke da shi saboda haka ya ishe su su yi duk abin da za su yi kuma ko yanzu idan ka je wurin zaka cimma iya kokarin da shi wanda ke kula da makarantar provost din kenan yanzu yake yi to shi yasa muka ga yana da fa'ida a ƙara mata daraja ta zama jami'a saboda me waɗanda ke neman ilimi za su samu saukin zuwa neman ilimi mutuna in kai teacher ne sai dai ka je faculty of education na sauran jami'o'i wanda yake kuma adadin mutanen da ake dauka a wayannan faculties din kalilan ne to ai wannan shine matsalan da muka yi kokari mu ga an magance da kirkiro wannan jami'a
kana da yakinin gwamnati za ta iya daukan dawainiya kenan
dama tana daukan dawainiya already saboda ai akwai ticoci wurin akwai malamai wanda ke aiki a wurin kuma waɗannan malaman an ba su dama ne darajar su ya karu kaga da ana kiranka lecturer zaka kare chief lecturer under federal college of education system karin college ko zaka koma jami'a yanzu kaga shikenan zaka zama professor daga nan kuma bayan haka saboda ya zama jami'a to lalle suna da dama kuma su hada hannu da mutane masu sha'awan tallafa ma ilimi na kasashen waje da sauran wurare don su habaka abin da suke yi saboda haka dama ne ta samu kuma idan aka ce jami'a ai ba dole lalle sai kudin gwamnati kawai ba masu hannu da shuni masu tallafa ma ilimi su samu dama inda za su iya su ma su kawo gudunmuwar su don wannan wurin ya samu habaka
to masu sauraro saboda kurewar lokaci anan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da dalibai game da wannan mataki na ƙara kirkiro jami'o'i walau na gwamnati ko na masu zaman kansu da sauran manyan makarantu duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gaza wajen tafiyar da su da kuma uwa uba yajin aikin da malaman jami'o'i da ma ma'aikatan jami'o'in yanzu haka ake yi a Najeriya a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta bada umarnin shirin Julie Leather Creation naku Babangiriji Prince ke fatan a huta lafiya sai wani mako
can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa